Allah kai kiya aye rambo wa kujo raja'a masuri
idan aka ce wata ya kama da rai sha biyu nan ko kuma sha hudu ko goma sha biyar a ranar sule san dare na farko ya haske garin sai in zamo kamar kerkeci dan kewan maso
kewan so da zoye alam wabar rashi nake
kin bitar karatu tafula bura daidaniyar nazarin karatu na fakanta ana dauko littafin karatu ana buɗa shi sai ga taswirar da nace musu
kiwon so da so
launa matallara aye ko kallon kuda da akan cewa kuma ga hawa aye nan dai karatu ba shi wo sai dai hawa aye na atabe idan rabon rabuwa kuje a hamsu kuje a daji na kallon bishi a gauri na ta safa da maruwa na a kallon ku a san tsaye na alashwa a da sautin kukan tsaye iska na buga ni na begen da na ce wasu zammala haula awala kota abuna inna ya allawalla zane gaban sarki na kaina ko a cikin ruwan allawalla hoto ne da rana taswira tarannan da nace musu sukance alikin wala ta domin gaida sarki sarki na wa ai zumar sallah zan yi sarki sai wasu wasi ya mama ya ruhi na da doki ko kwanto nake yi saboda ganin musu
kiwon so da zoye alam wabar rashi nake yi
so in ya zame maka cuta wai haƙuri yake yi to haƙuri da nake yi na rasa yarda da zan yi sai aka ce da ni kareke limamin ka masoyi sayyidina muhammadu babban limamin masoyi fujua fujua masoyi sai aka ce salati na annaba lazum muzan da kaina in yi dubu da sa'ati dubu da dar da lazumina inna lillahi wa inna ilayhi raji'una da na yi roƙo da wannan na dai na gizon maso maganin cutar da take a cikin zukata salati waraka tana inda ya bai bai ya zukata inna alillahi wa sharin datti na cikin zukata Allah ka tsare ni da sharri gizo gizon masoyi ye sai auren tunani rabuwar koja a wasu yi
ciwon so da zoge alam wabar rashi nake yi
soyayyar ma'aiki ba ta zama halakar masoya soyayyar ma'aiki tirga da tsira a masoya soyayyar ma'aiki babu gura a gura a masoya in karke ma'aiki kai ka tare a cikin masoya soyayyar da babu ma'aiki ta zama karingiya la mai iwa aka yayin nutso a cikin masoya ba abun fadiwa atuwa zahara o shehun masoya na yi nutso a kogin nan kauna da biyar masoyi
kiwon so da zoge alam wabar rashi yake Oh,